music at houseofsongs.com.
Ku zo ku ji ya ɗan uwa. Shitting, yeah, I've been.